يسر الهج بالله ولا هدي الا سرادك للمستقيم ولا هدي حق قدره مقدار العزيم. وارضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا ابا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والسته الباقيه لا زالت الى الاولى راقيه وكافه اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن غوث الغواسي قلوب القدائب فريد الدهري على الادلاكي هاتم الاتميني ابو اسحاق على جبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخ مرجو قائد الى الله شبرا مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأعزياء أهل الله من يوم أهلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بزفر. اللهم الذي فأسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. اليوم من زمان 253 وأن هنا زماني أكن جواهر المعاني cikin jawharatul kamali kuma zaman mu na yau kenan wanda fi tuyubatir rahmaniyya fi sharhi aynur rahmatir rabbaniyya. Tuyub al tuyubatur rahmaniyya kwaranye irin na ubangiji rahmanu cikin sharhin ainur rahmatir rabbaniya. Wannan ainur rahmatir rabbaniya shine madugara, shine kallon abin da zaka kalla, duk abin da za ka fada akan ainur rahmatir rabbaniya ne shine. Muqaddima ilam anna hadhihi salatu al-musamma kasani wannan salati wanda ake ambaton shi da jawharatul kamali, ana kiransa jawharatul kamali fi madhi sayyidir rijali, cikin yabon shugaban mazaje shine manzo Allah. Hiya min imla'i sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan salatin tana daga ciki ko ita ma tana daga cikin imla'in manzo Allah ne yau shehu tijani ala shaykhana qurbul rabbani ga shehmu al qurbul rabbani shine qurbi ar rabbani mai rainin zuciya maulana abul abbas tijani majibancin lamarinmu shine Abul Abbasi At-Tijani, Allah ka amfana da mu da shi. Wa zakara laha rasulullahi manzo Allah ambata masa hawas minha, akwai wasu abubuwa da wannan salati na jawharatul kamali take banta da shi daga ciki anna maratan wahidatan, a karanta jauhara guda daya ta adilu tasbihul alami salasa maratin, ta daidaici ta auni tasbihin alam su uku. Wa minha daga cikin hawasin da shautu jere ya gaya wa manzo Allah anna man qara'aha saba, wanda ya karanta jawharatul kamali saba'a fa aksara ko fiye da bakwai, ya hadiruhu ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam, zai samu ruhaniya na sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana gurin. والهلفاء إلى أربعة دا حليفو في قدا هدو أروهن سنا قلن ما دام يذكرها ما تقنينا كرنتاوان بس أيبا ومنها ينا دكتكين حواسيها أن من لازمها واندي لزم تكرن تجوهرة كمالي من سبع مرات daga bakwai yahibbun nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai so shi wal hulafa al arba'ati da halifu guda hudu da su so shi mahabbatul khassa soyayya ta kebanta ta daban wala yamutu ba zai mutu ba hatta ya kuna min al awliyai sai ya zamo daga cikin waliyi bijahi rasulullahi wannan hawasiha da manzalla ya gaya wa Shehu Tijani kenan wa qala Shehu radiyallahu anhu Shehu ya saki fada man dawama alaiha wanda yake karanta jawharatul kamali saban inda nauni ya karanta bakwai lokacin bacci ala taharatin yana da tsarki kamilatun cikakken tsarki wal firash zahirun wajen kwanciyar kuma yana da tsarki yaran nabi sallallahu alaihi wasallama zai ga manzo Allah wannan shine sirrin ganin manzo Allah a ru'ya ganin manzo Allah a ru'ya sirrin ganin manzo Allah kenan wannan mujarrabi ne ba mujarrabi ne an gwada shi ana haduwa da manzo Allah a cikin mafarki sosai ɗaya sirrin wanda ake ganin manzo Allah da shi shine wancan sirrin Allahumma salli wa sallim ala al-atil haqqi bil haqqi man la nuru illa nuruhu wala madada illa madadahu wala wujuda illa wujudahu wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah wallazina ma haka ne muhammadur rasulullah salatan tu'arifuna biha iyahu shi kuma na gani manzo Allah zahiri ne shi ma a cikin jawharatul kamali ne salatan tu'arifuna biha iyahu وهذا اوان الشروعي wannan sirrorin da ke cikin wannan ba ku ba wahaza awan shuruyi wannan shine farkon farawa amma sirrin da ke cikin jawahirul jawharatul kamali yana da sirrori daban-daban an fadi guda uku ko guda hudu kawai amma yana da sirrori daban-daban idan kana so sai ka koma wajen ulama'ul asrari dan kowanne akwai kujeran da yake tsayawa kowa akwai kujeran da yake tsayawa na tabbata a cikin abokanaina a Fatiha sai da cire asrari 10,000 a Fatiha kuma nan garin yake daban-daban asraru daban-daban sai zai ciro 10,000 to kaga kai in ka kalli abun abu daya misali kai ka san shi akan cewa karanta Fatiha tana sa mutum ya fita daga cikin bala'i misali kaman wanda kunama ta rabe shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya Usama bin Zaid ne da ya karanta Fatiha wanda kunama ta rabe shi faka annama nushidat min al-iqali kaman an cire kaya a jikin mutum aka bashi raguna ko tumaki guda 100 wannan manzo Allah ya ce an kawo masa nashi rabon, ina haƙa mayu ta ka zufi ajarin kitaballa. To, kaga idan mutum ya tafi a ɓangare ɗaya ne kawai yana zaton abu ɗaya ne, ba haka ba ne. Shi babul asirari, sunan shi babul asirari. Wasirru laye naru indal ijihar, ba a samun sirri a wajen duk inda kake tunani. Kaga Fatiha nan shine komi ga baki daya, domin aka dawo ta sirrin Fatiha zaka ga littafi wanda Allah ya saukar guda 104 ne a duniya. Al-Kutubul Munazzal littafi 104 ne a duniya gabaki daya. Guda 50 Allah ya ba wa Annabi shi su ne. Guda 30 Allah ya ba wa Annabi Idris ne. Guda 10 Allah ya ba wa Annabi Isa, Annabi Musa, guda 10 Allah ya ba wa Annabi Ibrahim, guda 10 Allah ya ba wa Annabi Isa. Sannan aka ba At-Taura, Injila, Zabura, Al-Furqan, ba sa kira shi a wannan zubin Qur'ani, ana kira shi Furqan ne. To kaga guda 104 ne. Dukkan littattafan nan guda 104 gaba daya an tattara shi an zuba shi a cikin Al-Qur'ani ne. Kaga kaman Suratul Maryama Injila ne. Kaga kaman Suratul Baqara At-Taura ne. Duk sauran duk wani abu ayin jefa ne, amma gashi ayan da ke cikin At-Taura aya miliyan ɗaya ne, sura dubu ne a cikin At-Taura, sura dubu aya miliyan ɗaya. To kaga Qur'ani kuma gabaki ɗaya 600 da wani abu ne. Idan ka ɗauki duk littafin gaba ɗaya an dawo da cikin Al-Furqanu, to Furqanu kuma gaba ɗaya an tattare ilimin, gaba ɗayan ilimin yana cikin Fatiha ne. Shi ne dalilin da aka saukar da Fatiha sau biyu, sauka ɗaya Makka, sauka ɗaya Madina. To wannan kaga idan ka duba kaga to sai ga to Fatiha ai hukunci tara ne a cikin Fatiha, hukunci tara ne: wadun, wa'idun, wa'idun ai akwai tauhidi, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, wa'dun, maliki yawmiddin, wa'idun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ibadatun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ihdinas siratal mustaqim, du'aun, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim. Da duk wani abu dai an tara Al-Qur'ani, iya abinda Al-Qur'ani zai yi maka guda tara ne, hukuncin Qur'ani gaba ɗaya guda tara ne, duk ilimin gaba ɗaya da Allah ya saukar guda tara ne. Guda tara ne duk a cikin Fatiha Allah ya zuba. To kaga idan mutum bai fahimci wannan ba, to sunan shi garari. Allah ke yi wannan a cikin nan garin, wanda ya fitar da a cikin Fatiha ya fitar da asrarun 10,000. To mana zalika min Allah. To za mu shiga awanu shuru'i fi ma'aniha. Qawluhu Allahumma salli wa sallim ala aynur rahmati. Ka gani? Dama salatin alfuyubatir rahmaniya fi sharhi aynur rahmati ar-rabbaniya. Alfuyubatir rahmaniya. Kwalanye na ubangiji mai suna Rahmanu. Ko kwalanyar rahmaniya cikin sharhi aynur rahmatir rabbaniya. Ilam ka sani annal haqa subhanahu wa ta'ala ubangiji madaukaki ya tsarkaka ya buwaya ikita qida'atan ubangiji ya yanko qida'atan min nuri lilahiya daga cikin hasken ubangiji ya yanko figayati safai cikin isa matuka na tsarkaka wata jauhari na jauhari summa abadana sai ubangiji kuma ya boye bayan ya fito da shi sai boye shi fitilkal qidati a cikin wannan yankan masha abin da yaso ana ya kasimahu ya raba shi li halqihi ga halittarsa wannan hasken wanda yake wanda ya fito daga ar-rahmaniya to ita ce wanda ya fito daga nurul ilahiya ita ce aka raba ta wa halitta na non li khaliqihi li khaliqi shine fi cancanta ba bangaren ilimi yake magana ba bangaren halitta yake an ya kasimu hudi khaliqihi ya raba shi ga halittu min al-ilmi ga gani na daga ilmai bisfatillahi da sifan Allah wa asmahi da sunayen Allah wa kamalati uluhiyati da kamala na uluhiyarsa wa bil ahwalil kauni da halaye na kauni wa sararihi da asararansa wa manafi'ihi da abubuwa na amfani wa mudarrihi da abubuwa na cutarwa wa bi ahkamil ilahiyya da kuma hukunci na ilahiya kaga kamalatul uluhiyya ahkamul ilahiyya kaga ahkam kamala na ilahiyya daban ahkamul ilahiyya daban amran wa nahyan kai kabari wajala sai ubangiji ya sanya tilkal qidatu wannan yankin min nurin na wannan hasken muqarrul insibabi sai ya zama guri ne na tabbata kullu ma qasamuhu li khaliqihi da abinda Allah ya raba wa halittarsa fi sabiqi ilmi a cikin rigayen ilimin sa minar rahama min rahmatil ilahiyya daga rahama ubangiji abin yanzu ko menene kowane abu kaga ana rahmatun muhudatun kaga wannan sunaye muqarrai ne ana rahmatun muhudatun ni rahama ne mai kuma shiryarwa to wannan akan rahmatu kunna saboda ka gane rahmaniyar Allah ta fito ne ta kogin manzon Allah ba san rahmar Allah ba sai ta kogin Annabi Muhammad babu wani abin da za a ce rahmaniyar ta same ka amma ba ta fito ta wajen Annabi ba babu shi shine ma'ana muqarrul insibabi na nurun nan كل ما قسموا لي خرجي في سابق علمي من رحمة الله ثم سارة يفيدوا كاغني سارة سيزمو يفيدوا ينا قرنيوا على حلقه غهلتنسا ما قره في حقيقة المحمدية أبن دي تبتا حقيقة المحمدية من العلم علمي انزي زومكا تلقى النبي والرحمة رحمة دي زومكا دقى النبي فكان بهذا المسابة تطوان ننقلي هو أين الرحمة سبو لك من ظل شيني أين الرحمة صلى الله عليه وسلم وغانا ذلك النور كقوما بايا كليات لنا من نورنا ذلك النور هو حقيقة المحمدية كاسنشي بكاسنشي با تشين حقيقة المحمدية وتلك الرحمة وننكو مرحمة المفاضة في ذاته واندى الله يقولنيو ذات منزالة هي التي يفيضها على الوجود itace kogin da take bubbugowa duk kaun take amfana wujudu take amfana da shi min zati al-karima daga zatin manzon Allah ne fala yasilu shay'un babu wani abin da zai faru zai samu minar rahmati na rahama ila al-wujudi zuwa ga dukkan wujudu ko dandanan ruwa ne ko dandanan gishiri ne ko dandanan manja ne ko dandanan zaki ne ko dandanan daci ne ko dandanan ko menene illa min zati sallallahu alaihi wasallam sai ya fito daga kogin manzo Allah tukuda yazo kogin dukkan wani halitta fa zatul karima zatin manzo Allah mai girma منزله المقرر للمياه تنا متسين تفكي ني للمياه نروى التي تجمو فيه وند رحمه رحمه تكي تاري اكاي وتتفرق من ذلك المقرر daga nan ne ake rabawa ka gani idarbi asakal hajar fajarat منه to wannan ba isna shar'ina bane kawai yawa ya gurin da kaga kaunu alam ne to akwai shine sawaki lissaki wal intifai shayarwa mai shayarwa da amfanin shayarwa yana fitowa ne daga hadaran sayyidul wujudi waza walizalika saboda haka qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace innama ana alqasim to ku gane wannan kujeran ni ne qasim wallahu mu'di amma Allah shine mai rabawa shine mai bayarwa to anan ne muke fara idan mai rabawa yana rabawa in kaga ba za ka samu ya cancanta kace ga kanan ko shuru za ka yi ko za ka ce kai ma ga kanan a baka me kamata ai shiru to shine dalilin da muke tambayin manzo Allah ya rasulullahi kai mana saboda duk wani abu muqarri in sibabi a cikin hadaran sayyidina rasulullahi ne saboda haka dan an roki annabi ba ai kuskure ko misqalar zarrati ba kuskure kai dai mai zagaye zagaye tunda baka san Allah ba to shine in ka zaga kace sai ka ba ruwanka da annabi Allah kake so ka samu ta wajen sa to ko mutum ya ci uban shi dan ba wajen bayarwan bane annabi ne yake baka sai dai in baka sani ba duk abin da kake fada abin ya dawo hannun manzo Allah ne yake bayarwa manzala ne inun mutun ya kasa gane wannan yanzu shugaban kasa wanda yake kan mulki a yanzu ina jin kaman naji magana da yake dazun yake cewa saboda abin da ya faru waye kasar take hannunsa a yanzu tunda baya nan anan ka kashin ne to ai aikin sa yake yace ya kira shi su 17 saboda ya sashi akan abin da yake son ya tabbatar yayi. To tsakanin Allah da manzo Allah kuwa ba haka bane, a'a an saka masa iko ne, kuma duk hukuncin da yayi sai ka je shi ya amsa shi yayi. Ina ganin kamar haka ne. To shi fa manzo Allah halifan Allah ne fil alam, ba halifatullahi fil ardi ba. Halifan Allah ne fil alami, ba halifan Allah ne fil ardi ba. To in ko ya zama halifan Allah ne fil ardi, to akwai nukusani. Amma halifatullahi fil alam, mala'iku ma suna neman izininsa ne. Akwai bambance-bambance. To wayannan ya kamata mutum ya dinga gane annabi a wannan kujera. Ai yanzu ila ma sabaka, ka duba ka ga abin da ya wuce. Fi ilimin azali, cikin ilimin azal, min iktida'in, na yadda Allah ya rarraba mu. Suma yufariqu sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji sai ya rarraba tilkar rahmatu, wannan rahama, ala hasbi tilkal iktida, gurgudun wannan rarrabun, fali haza, saboda haka sumi ainun rahmati, aka ambaci manzo Allah da ainun rahmati. Waidan kuma nisbatul ukhra, akwai wata nisban daban fiye rahmati a cikin ainihin rahmati, yani annal almuzaju aljami'i, namuzaj wanda yake hadewa, fi ifadatul wujudi, wajen kwaranya ka taimaki, alwujudu kaunu, ala jami'il wujudi, ga dukkan samuwa, fa innahu lamarin yanda yake laula wujudahu, ba dan samuwansa ba, wa manzo Allah ma kana wujudan lil mawjudi asalan, da ba wani saman me da za a same shi, ko daya babu shi. Min gair haƙin subhanahu wataala, in dai ba ubangiji ba, fa inna wujudu kullu mawjudin, samun kowane saman ne, min zawatil wujudi, wanda daga samuwar annabi ne aka same su, mutawaqqifun ala sab'iyyati wujudi, an sani annabi Muhammad ne da aka fara, kuntu kanzan mahafiyan lam uraf, falamma ahbabtu an urafa falaktu halqan. To wannan wujudahu din, sadiqiyata wujudahu sallallahu alaihi wasallam li zalika alwujudi, saboda wannan samu ne ya sa wasu suka samu. Kaga manzo Allah ya fada, yake cewa halaktuka min ajali, nayi ka ne danni, wa halaktu kulli shay'in min ajalika, komi kuma nayi shi ne dan kai, komi nayi shi ne dan kai. To kaga masu fasaran cewa in an ce an yi duniya da lahira da mazala, a tsalle a koma yamma, a ce wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun, ba magana bauta ake ba, a halittar ne ba a yi ka ba sai dan annabi Muhammadu, kai kanka ba a yi ka ba sai dan annabi Muhammadu. Kuma a dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya yi kan gabaki ɗayanka, ka sani baka sani ba, ko shiganka aljanna ko shiganka wuta yana hannun manzo Allah ne, domin Allah ya bashi hannunsa. Amma shiganka aljannan cewa yake ka bi ni, in Allah ya ce ka bi annabi tukunna ka shiga aljanna, kaga shiga aljannan ta nun annabi ne. in shiga aljannan in ka shiga wuta ka kibin annabi Muhammad ne kaga komi da komi naka ya tattara gaba ɗaya dai duniya da lahirin ayyidan annabi Muhammad ne ko ka taba ganin wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah ya shiga wuta ba alƙawarin Allah bane ka taba ganin wanda kuma yabi annabi Muhammad ya shiga aljanna bai shiga aljanna ba alƙawarin annabi Muhammad kuma alƙawarin Allah ne akan manzo Allah fainahu yanda lamari yake laula huwa sallallahu alaihi wasallam ba dan manzon Allah ba ma halaka shay'un da ba abinda Allah zai halitta min al-akwani daga cikin kaunu to kuma kaunu duk abinda ba Allah ba sunansa kaunu wala rahima shay'un da Allah bai yi rahama kowa ba minha daga cikin su la bil wujudi wala bi idafati rahmati ba dan samuwa ba ko dan ibafar rahama wallahi qalu ba a cewa in haza ta'jizul laqi to ai Allah yana da iko yayi yana da iko yayi kana ganin Allah ba zai iya ba Allah zai iya yin kaman annabi Muhammad amma ba zai yi ba ya riga ya rubuta ya tabbatar to ashe in haza ta'jizul laqi in ka nasabta abu kai kace kana san dole Allah yayi wani abu kamar annabi Muhammad Allah ba zai yi ba kuma ba gajiyawa bane isa ne da mulki da zartar da abinda Allah ya zartar a yanda yake nufi biyana la yaqdiru an ya khaluqa shay'an illa bihi Allah kace to yanzu Allah ba halin yayi wani abu kenan sai da manzo Allah eh haka ne falaysa hadha wahmu falaysa hadha wahmu huwa almuradu fi hadha alkalam ba wannan wotan ake bukata ka sani ba a abinda ake so kama yazunu babu malla ilmin indahu kama wanda suke riyawa ba san ilimin sanin annabi Muhammadu ba suke ganin ai an wuce gona da iri haka suke gani bal taqiqu ma qallahu abinda yake gaskiya annallah subhanahu wa ta'ala ubangiji law sabaqa fi ilmihi da ubangiji tuntuni ya riga ya cikin ilimin sa wa nufuzu mashiati da ubangiji ya zartar a cikin mashi'arsa Allah ya khaluqa muhammadan da Allah ya ce ba zai halicci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba la sabaqa fi ilmihi to da ko ilimin ya riga ya wani fuzi mashi'ati da kuma zartoyin mashi'as ta riga Allah ya khaluqa shay'a min al-makhluqati da ba wanda aka samu da ba wani samani samu manzo Allah shine samu bi wujudika wujudana sallallahu alaihi wasallam samu annabi ne saka samu da mu da ba annabi Muhammadu da ba wanda aka samu فمن هذه الحيثيه تو wannan haisiyan annal wujuda su wujudu kullu mawjudin min al akwani duk wani mawjudi daga cikin kaunu ya tawaqqafa la sabqatu wujudi an tsaye shi ne ba samar da shi ba sai da aka samar da annabi Muhammad lizalika al wujudi ga wannan samuwa fa inna sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah kulliyatul muradil haqi shi gaba ɗayan sa shine nufin Allah gaba ɗayan manzo Allah shine manufan Allah yawa ai shine wancan hadisin dai in ka je ka dawo baya abin da zaka gane kenan wancan hadisin abin da yake fada halaktuka min ajali nayi ka ne danni ka gani nayi ka ne dan ni kaga kullitu muradul haqi kenan wa gayatu min al wujudi shine kuma gaya daga cikin wujudu fa inna ma halaka al kaunu Allah bai halitti kiyashi ba kaunu illa min ajali sai saboda annabi Muhammad wala fada rahmatun ala alwujudi, Allah bai kwaranyo wata rahma wa kaunu ba illa bitabiyyati lahu sallallahu alaihi wasallam, sai saboda su suna bin annabi ne. Kaga manzala kai jama'a wanda bai gane annabi ya sha wahala, Allah ya sha wahala. Kaga kai in izala suna shan wuya, wallahi tallahi, wallahi rashin gane annabi. Kaga annabi Ibrahim, annabi Musa, dama wayannan guda biyu su ne izala suke ganin kaman sun fi annabi Muhammad, amma ba sa fada, suna tsoro. Amma akwai hadisin da in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo magana tashi yama ya ga annabi Musa muta'alliqu misaqil arshi, to akan wannan hadisin ne suke gana annabi Musa ya fi annabi Muhammad. A kansa ne wai ya riga shi zuwa, bai san shi ne a gurin ba. To wannan yana dimotar da su to akan maganan annabi Ibrahim. Amma duk maganan da ake yi gabaki daya inda za a ga masa annabi Ibrahim bai samu ya zama mutumin kirki ba sai da annabi Muhammad. Annabi Musa bai zama mutumin kirki ba sai da annabi Muhammad, saboda shi manzo Allah shine malamin alam, shine malamin alam. Kowane annabi da ya taso, in dai an yi shi ne har mala'ika almajirin annabi Muhammad. To kaga wannan abun sai ya zama ya rikitar da su, sai su suna son wai sai sun san asalinsa ya yake. Shi asalinsa samuwa ne cikin samuwa, daga ruhi, daga haske, wayannan abubuwa guda biyu su ne. Kaga annabi Adam wala ma sawaituhu, sai aka ce wannan fahatu min ruhi, sawaituhu lokacin da na gina annabi Adam, wala ma sawaituhu da na daidaita shi, wana fahatu min ruhi, min sai suka ce ai min tabiiya ne, to min ruhihi, min ruhi dinnan, daga ruhi na shine nurun dinnan, shine wannan nur. Baka taba jin Allah zai magana akan haske ya fada maka jami'i ba, mufradi yake kira Allahu nuru, komi nuru, nuru ɗaya ne, haske ɗaya ne yake zuwa. Amma za ka ga komi yana zuwa mufra, ya zo a jami, ya zo a tasniya, ya zo a jami, amma haske ɗaya ne yake zuwa. Alaina auliya Allah la khawfan alaihim wa lam yahzanu, ko yukhrijuhum min zulumati, ka gani ila nur, zulumati fa amma ila nur. Duk nassin Qur'ani in ka duba nuru ɗaya ne, ibafu anwaru, duk nassin Qur'ani, to daga nan da ka gane waye mai abun, waye daga ina ne, shi kadai ne. Allah ka taimake mu, Allah ya taimake mu, Allah kuma hakan ya kamata mu ƙara sanin manzo Allah, mu san manzo Allah shine gaskiya. Ma halakal kaunu, ba halicci kaunu ba illa min ajalihi, sai saboda manzo Allah. Wala fadar rahmatu, ba kwaranyo wata rahama ba alal wujudi ga waɗansu samamu, illa bi tabiyyati lahu, sai an bi annabi. Fa wujudul akwani, samun kaunu, kullaha dukkansu, munadin bi wujudi, sun samu ne da mun samu ne da samuwar shi sallallahu alaihi wasallam wujudan wa ifadatan wajen samuwa da kwarayi fa innahu shi huwa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma halakahu Allah bai halice shi ba illa min ajli zati al-aliya ka gani halaktuka min ajli kenan ma halakahu Allah bai halicci manzo Allah ba illa min ajli zati sai saboda kansa al-aliya al-mu'azzama al-muqaddasa fa innahu lamarin ma halakahu min ajli shay'in Allah bai halci annabi Muhammad don wani ba dun alhaqi in ba shi ba hatta ya kuna illatan lahu balle abin ya zamo illa ne akwai wani abu shi yasa duk wanda yake taba annabi Muhammad ko da wasa ka taba annabi to dama shine zai nema maka gafara a wajen Allah to za a hana shi ba zai ba saboda alƙawarin biyu ne Allah yayi alƙawarin zai kare annabi ne annabi kuma yayi alƙawarin zai kare Rabbul Izzati ne aiki biyu ne amma kaga annasance abin da nassi zai ce maka inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u to amma hadaran sayyidul wujud abu ya take in Allah baya san ka da alheri sai ya hada ka fada da annabi in Allah ya hada ka fada da annabi to ba za mu ka gafara ba kwata kwata shi yasa nake cewa yan wiwi din mu sun fi manyan malaman izala wallahi yan wiwi wanda suka makalewa annabi Muhammadu wallahi sun manyan malaman izala wanda suke ta takan iyaye manzo Allah ko suke taba hadaran sayyidul wujud ba dai bane ba dai bane saboda shi soyayyan mai iya ci shi kuma ibadan da kake ta kokarin sai kai shi taqarrubu ne shi kuma taqarrubu baka shiga university sai da requirements da za a rubuta maka ana neman ka bada requirements ɗinka kana da mass kana da kaza kana da kaza ina bangaren da arabiya ne ace kana da lugha kana da nahwu kana da usul kana da mantiki kana da balaga kana da kaza ace requirements ɗinka ka kai ka ci a ka'idan ibada taqarrubu ilallahi dole sai ka bada wannan amma ka'idan soyayya ba ta buƙatan kai tsarki ko ba kai tsarki ba an jawo ka an shiga da kai wannan shine hadarin sayyidul wujud saboda a bangaren son annabi da yawa za a shiga domin ba a tuhuma a wannan bangaren dan an san ka samu saboda haka ayyawace salati wa manzo Allah ayyawace salati wa manzo Allah da kowace irin salati ka dinga yi dan ka sami kusanci da sayyidul wujudi amma mutum ya zauna a ini kai ta hira na duniya ba salati guda uku akwai wani jarumi ne yazo ya ce min shi a kowane sallah yana yin salati daya yana yin biyar dama to ayyaye mu suna da daraja matuƙa ai an zage su ne saboda rashin sanin su ko ba komai za a ce maka salati goma ga annabi kaga salati goma ga annabi sallah biyar kai salati goma goma su hamsin amma yanzu wanda ya nike ya dage shine zai ce sallu ala annabi kai dai kenan ba za ka ƙara Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa shige nan an gama to waye yafi alheri da wanda zai ce salati goma ga annabi da wanda shi yasa dan dariƙa manne na ji an ce yace sallu ala annabi haushin sa nake ji yace salati goma ga annabin yabi sunnan iyayen mu shine gaskiya saboda sunna ce hasana ta taimaki mutane ko ba ko ni kai bakwai
kafin wani ya kara yace a sake qul wallahu kaza amma sallu ala nabi sai ya jayi gum kafa daya wannan ai bai kai ba iyayen mu wanda suka jona maka alkhairin yafi kyau Allah yake Allah ta maike mu Allah fahimtar da mu da albarka mai hata yakun illatan law waita waqafu wujudahu a tsayar da samuwansa ala wujudi da wajen samuwa annabi bi mana an yakun wasilatan manzo Allah shine tsani bainahu wa bainal haqi manzo Allah shine tsani babu wani halitta ko darfatan babu wani malaika dan kusancinsa babu wani malaika dan isansa wanda ya isa ya zo fadar rabbul izzati sai da izinin manzo Allah babu shi komi babu wani illa ba shamaki tsakanin rabbul izzati da manzo Allah babu shi faina wala wasidatun bainahu bainal haqi don babu wani wasila tsakanin manzo Allah ka gani fa kana qaba qausaini aw adna fa aw ha ila abdihi ba wanda ya san wannan duniya babu likauni muradul haqi li zati saboda shine manufan Allah li zati wal akwanu kaunu kulla dukkan su muraduhu li ajalihi kaga shubrami ya fadi kalma a cikin diwani huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu to kazo wajen dan izalaye maka fasara kaji ce huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu sai kaje zai ce ka gani sun allanta shi sun allanta shi haka za su ce wallahi da su samai da shi ya zama Allah ai ba wani bawa sai na Allah kariya kuma suke kariya ne wal abdu haqqan wal anamu abidahu shi manzo Allah shine abdullahi haqqan wal anamu dukkan halittar duniya abidahu bayin manzo Allah saboda man allamaka baban min al ilm fa ka annama abuka insha ba wan sha taqa wan sha staraka waye shiri ba da shiryen manzo Allah ba saboda ka kowa bawo manzo Allah ne hanyar da ake neman abi a sani kenan amma ana zuwa nan guri da tayi mun ga muku dama tuntun sa suna son su hada shi da Allah ne kun bayar ba shi da Allah ba Allah yake wal akwan kulluha muraduhu li ajli sala muallalatan illa bi wujudi da samuwan manzo Allah ne manzo Allah shine ke wasira fa ifadatul wujudi shi kwaranyen wujudu ala jami'a wujudul akwani ala jami'i wujudul akwani akan dukkan samuwan kaunu mufadat min zatil karima duk daga hadaran zatu al karimani Allah manzo Allah yake kwaranyowa wa ifadatur rahmati ala jami'iha shi kuma kwaranyowar rahma da dukansa mufadun min zatil karima yana kwaranyowa ne daga zatin Allah zuwa zatin manzo Allah babana laka to abin da ya bayyana annal faida faida min zati daga zatin manzo Allah yana kashin mai la rahmataini ya kasu gida biyu ne rahama biyu arrahmatul ula nin dan tsaya saboda na faɗi rahama na farko sai faɗi rahama na biyu insha Allah annan din mai arrahmatul ula ifadatul wujud ala jamil akwani hatta harajat min al adam ila al wujud rahama farkon kenan da kowa duniya gaba ɗaya baya nan bai ka ba sai saboda manzo Allah rahmatul ula kenan rahmatul sani kuwa shi zai baka shine bambancin al arzaq wal manafi wal ya tabi wal minai da bai bai abinda yasa suke amfani da wannan shi sufi al-sufiyu gayatuhu to shine al-haqu saboda ka san a wannan kalaman yana yi motar da duniya ma gaba daya an ba almajiran sufi ba as-sufiyu huwallahu to kace huwallahu in kace huwallahu yayi shi gayansa ya san Allah to ai al-haqu haqun daga zaran ka san Allah da haqu to ka san shi da abin da ake nufi da shi ka fita daga cikin wani dimuwa kenan saboda sallamta kakkama mutum ne kawai ka tabbatar kawai lokaci yayi zaka ba duniya baka da wani abu nan sallama ka kake saboda duk abin da to sallama wa dai shine anan ne abin yake tafiya shine taslimi Allah taimake mu ya ba mu fahimta Allah ya ba mu fahimta ya rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدلل صلاة تملأ الأزل والأبد الزمان ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في الإمكان يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح.